Salamu alaikum mai sauraro, ne Muktari Usman Magashi wazirin Sharif Rabi Usman baban nasa nake cewa wannan shine album din wakar lale lale. Dan neman karin bayani sai ka buga lambar waya 0806052338 ko ka buga 0809935488. Salamu alaikum.
Lale lale Mustafa lale lale askan Allah ne mai bin sama zai jade ma Mustafa
lale lale Mustafa lale lale askan Allah ne mai bin sama zai jade ma
ya yanwa ku saurara dan nayi nufin wani aiki ne ku tambayan menene shi ya boga si da Muhammad ne to amma zan fara shi farko da sunan shiyarwa wanda shike rayawa mai rayawa mulkin sama zai kare ma rabbana
lale lale Mustafa lale lale askan Allah ne mai bin sama zai jade ma
roƙo nake yi gunka ya zul jalal abin bauta kai mai ilhamar ka sannan ka ƙara fasahata dan a yau murina ya goga wanda ka bibita sarkin kyauta Mustafa sarkin bauta sarkin bauta ban ga shi a ibada ba Mustafa
lale lale Mustafa lale lale askan
Rasulallah ya sayyidina Rasulallah ya rabbi ka kara salatun ka kana mai kyan alaye mai kyawun siffar nan ka shida dadin sunaye mai girma da mukamin nan al-Mustafa gaibi ne ti gaibi ne sanin sa sai mai shiran ba Mustafa
lale lale Mustafa lale lale askan Allah ne mai bin sama zai jabe ba
sa sawabu da alaye cikin salatin tilan ne ai ayan sa da jigoki dan kwadayin albarka ne da jami'ai da waliyai mai kin su kan shaidani ne shaidi ne ko kuce mala'uni ne dan iska ne ba za ya san albarka ba ja'i
lale lale Mustafa lale lale
kasudun wakar ne to ku sani wannan waka na ita kan maulidi ne maulidi ne na yi domin murna ne dan murna ne an haifi babba dan babba Mustafa
lale lale Mustafa lale lale askan Allah ne mai bin sama zai jabe
Assalamu alaika ayyina anamu abun bege sayyidina rasulullahi ya muhammadur rasulullah Assalamu alaika ayyina anamu abun bege mai kalbi da tsari ne kun tabiya baya waige kuma in aka shi shi ne farkon hange sarkin kyau ne kuma sarkin manzanni duka manzanni ban gane shi a nubuwa ba Mustafa
lalilale Mustafa lalilale askan Allah ne mai mun zama zai tabe ba
to ni fa abin da ya sanance muku ban gani shi annubuwa ba na ga shi aka ba wa nubuwa tun ma ba ayo wani ruhi ba tun ma bu ba ita ba dun ma tun ba ta samu mukani manzo ne shi kunga ko annubuwa ma ashe annubuwar ma ba za a kai shi mukami ba ya kamai di saurara idan batun manzanci ne sai da aka jera manzanni kamar rasuli yana launi rabbi ya ce sai sun shaida rasuli manzan Allah ne sai shaida da masu imani ba da masu imani ba ba za a ba su nubuwa ba Mustafa
lalilale Mustafa lalilale askan Allah ne mai mun zama zai tabe ba
bashirin ne shi la kalmashari kun ji kadan a mukamin sa sayyidina rasulullah shari kun ji kadan a mukamin sa kuma duk alitta ka fatani annabu ba wani mai kensa ko mulki sun Yusuf ma sun gaza da su kai kensa mai kyawu ne ko a tsakanin kyawawa duka kyawawa ban ga ishi kensu ra ba Mustafa sashe dai an maganar kyau ne annabi ya zamto karshe ko gurin wakili na sama annabi ya zarce kushe shi kyau ne ya zarce misali na dan kwadan misali na ba za ya ba da hakika ba kyan Mustafa
lalilale Mustafa lalilale askan Allah ne mai mun zama zai tabe ba
kuma shi yan shirya ne shi rashin biyar sa asara ce sayyidina rasulullahi shi yan shirya ne shi rashin biyar sa asara ce ingin sa in asada ce to ga mai rabo ita take ce wanda ake wayana ta gaba mai yin ta shi zai lalace shi ba tsuntsu kuma ya rasa tarkonai ya rasa tarkonai ba za ya san albarka ba in manda mazancan hobiwa zai hana Allah ikonsa shi burin mai hasada a tauye wanda ke wa makaminsa shi kwa tabaraka har abada ba ya cika masa burinsa kafiran dama sun yi bacciri baba bacciri baba na yanzu ne ba su gane ba da hasada amari ce Abu Lahab ba zai taɗe ba kuma kiya kuyi ta hasada ba zan hana ku ku basa ba din hasadar da kuke gunsa ba za ta sashi ya tauye ba na gaba ya yi gaba na baya sai tashin zance sai tashin zance amma ba kwa iya cin mai ba kuma kiyan zamani ma waye kula da kiyayyar ku din hasada da kiyayyar ku Abu Lahab ya zarta ku to bai jiri ba maballe ku haka za ku mace da bakin ranku za ku lalace ku yi babun badinuhu babun badinuhu ƙarshen ku ba zai kyawu ba ƴan ku ba
lalilale Mustafa lalilale
shike kare ka dan kafirawa sun taru sun gaza da su banta ka sun rasa hanyar da za su rusa daukakar addinin ka ya rasulullah kai ne ga gargaba ga gargaba ta da kai ba za a ciri baba mustafa ke duka sarkaka sayyidina rasulullah kai dairun wadahurin ne mai zargage duka sarkaka kai zargagaitan sarkin nan shine ya zargage ruhinka dan haka ko shaytani ma wallahi bai da rabugunka an kare ka daga sharrin shaytanu shaytanu an kun gaba da su ciri baba mustafa
lalilale mustafa lalilale asken hallane mai bin zaba zai tabe ba
kai matayin muhammad ya zarce bayan da ake tsammanin shi mutun ranar nan da ila wa za mu tsaya gaba zatin shi kaga mutun ya ni mauce ya rasa inda zashi ya sa kan shi lokacin neman ceto za mu tashi mu zazzaga za mu zazzaga ga anbiya mabiya ramba farko ga adamu za mu tafi abujajen matsaya gunshi mu ce masa ya kakanta ne kai allahu kana da isa gunshi to mun zo neman albarma ceto za ka kan roƙa mana shi kakanta ne kai sai ya ce nawasi 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 na ji ita ci ya ba a ce mun ba sai mu wuce gun annabi musa muna zaton rana ta sace mu ce masa ya annabin allah yau tunda muka ganka mun dace kana da girma bin Allah da kai da shi ma kun zance kalimullah sai ya ce namasi 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 na ga sharai ba da sani ba sai mu wuce bin annabi nuhu mu nuna shi zai ja mu gaba mu ce ya nuhu muna roƙon ceto gurin sarki nan ba yace ba ku san na yi addu'a an hallaka duk duniya ba ai a yau ina tsoro ni ma namasi 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 waje gurin manzo na gaba to daga nan kuma sai mu ce ga annabi isa rulla mu ce masa ya dan maryam kana da halin madalla ceto muke nema yanzu da ka roƙi sarki jallalla isa rulla sai ya ce namasi namasi an yi mun bauta ku je gaban badan bamba mustafa kaka sayyidina rasulullah ya muhammadur rasulullah sai mu je ga kan annabta mai tarki zanzar kaka mu ce ya dan abdullah dan amina ga al'umarka kai ne mabudin ramar allah wanda ya gaji halittarka ceto taya ce al'ummata ki sauraro a yau ba za ku ji kunya ba in ji mustafa
dalilale mustafa dalilale asken hallane mai bin zaba zai tabe ba
ranar fushin da tabaraka yayi ba an rasa mai tunkarar shi har Mustafa shi za ya tafi ya bani yayi sujada gunshi Rabbi ya ce daga kayin ka roki umma ka kome menene shi manzan ceto sai ya ce al'ummata Allah al'ummata suna cikin tsanani bamba rabbuna
lalila ne Mustafa lalila ne askan Allah ne mai bin saba zai tabe ba
ya Muhammad nurul anwari aya zama dole in gaida ka dan gai ilahu ya bace to dan kamal hamdi na gunka ga gausara kuma dauki ce ka shada duk al'ummarka dan abdullah na khadija abin kauna abin kauna ga mai rabo a gurin ramba mustafa
lalila ne mustafa lalila ne askan Allah ne mai bin saba zai tabe ba
mai kinka ya manzon Allah wannan maki san ko ba mai gin Allah sai in mutum mal'uni ne da wanda yayi ka yana yaka ka kibiyar sa kai mutunci ne yayi mutunci ne wanda din yake bin manzo da din yake bin manzo ba za ya kauce uku ba ba jairi
lalila ne mustafa lalila ne askan
tarka sayyidina rasulullah ya muhammadur rasulullah tariki tambata kun sarkin nan da ya kaji halittarka mutum guda daga al'ummar ka mu huta da shi ke wake ka dan yusuf dan wagashin nan narabi ku shi ke gaida ka ga salatina nan gare ka rasulullah ya rasulullah muhammad babba dan babba mustafa
lalila ne mustafa lalila ne askan Allah ne mai bin saba zai tabe ba
assalamu alayka ya rasulullah
dai
assalamu alayka ya nabi allahi
dai
assalamu alayka ya ghayru halqillahi
dai
assalamu alayka ya habiballahi
dai
meje gana ke ya muhammad manzan allah mustafa
marhaba bika lale da zuman ka masoyin allah mustafa
assalamu alayka ya sirajil alamin
dai
assalamu alayka ya shabi'il muslimin
dai
assalamu alayka ya gajimun nabiyin
dai
assalamu alayka ya imamul mursalin
dai
mai tabin baiwa ne mara an gane ka gaban barar gurfa
marhaba bika lale da zuman ka masoyin allah mustafa
ya baji wannadiki azabun fil magadi
dai
ya kahilin darfi min gairi ittihali
dai
ya man asana wallahu bi wasnil hisali
dai
ya man almasa wallahu libasul jamali
dai
annabi zakiyil qurashi ashmil mustafa
marhaba bika lale da zuman ka masoyin allah mustafa
assalamu alayka ya sayyidil kaunaini
dai
assalamu alayka ya mudahharil janani
dai
assalamu alayka ya sahibul burhani
dai
assalamu alayka ya zaibul sultani
dai
be gangana kama na rike kuma kullun shi zan wallafa
babi kalale da zuban ka masoyin Allah Mustafa
almadad almadad ya rasulullah
dae
al inayata ya nabi Allah
dae
shafa'ata shafa'ata ya taki Allah
dae
nasarata ya habibullah
dae
anjal al ainaini akan al irnaini Mustafa
babi kalale da zuban ka masoyin Allah Mustafa
yaradajan Allah yayyan bayin Allah Mustafa
babi kalale da zuban ka masoyin Allah Mustafa
yayyan wanan zambirki ba da nufin na daina ba ni ne Muhammad Muktari dan Yusuf baba ko ne ba wazirin sarkin mawakan nan Rabi'u dan Usman baba mai ne mana akan Kano zai dunduba cikin gari ba kauye ba bincika
lalilale Mustafa lalilale askan Allah ne mai bin sama zai tabe ba
a cikin gano zaka dunduba amma cikin gari ba kauye ba idan ka zo nan mandawari ka ne mu yaro ko babba kace ina ne gidan wutar wazirin dan Usman baba wani gidan kasa na nan a lokacin magashi za a nuna ma nan ne gidan Usman baba abincika
lalilale Mustafa lalilale askan Allah ne mai bin sama zai tabe ba
ya rabbi dan sarkin asalin ga mahaibina malam Yusuf baba rabbi ka saranar tsayuwa mu da shi ba za mu ji kunya ba ya abin bauta rabbi ka amsa du'aina ka amsa du'aina dan wanda bai taba aibu ba Mustafa
Khalil.